Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na asubahin yau Laraba 4 ga watan Agusta. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Yusuf da kanin labarai.
Shugaban Iran ya bayyana goyen bayansa ga dan gaban goshinsa. Wasu kungiyoyin agaji a Habasha sun ce an hana su gabatar da ayyukan agaji. Ana rahotanni suna nuni da cewar kungiyar 'yan ta'adda ta IS tana ƙara farfaɗowa.
Kan labaran kenan. To ko yaya aka samu kashe wasu masu ansar kuɗin fansa a jihar Taraba ta Najeriya?
Inda za a gamu da aka dubata kuɗin akan su ko farago aka yi nasarar kashe biyu daga ciki.
A jihar Plateau ta arewacin Najeriya kuwa fargabar yiwuwar a fuskanci karancin abinci ake. Ko me yasa?
Ana fama da ishu na kashe-kashe, ishu na kone-kone gidaje da ishu na yayyankan abincin da suke gona.
Sannan kamar kowace ranar Laraba, yau ma za a ji shirin baki mai yanka wuya wanda Murtala Faruk Sanyin na ke gabatarwa. Kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da asuba, tare da fatar an wayi gari lafiya. Shugaban addini a Iran ya bayyana goyen bayansa a hukumance ga dan gaban goshinsa mai tsatsauran ra'ayi a matsayin shugaban kasar na gaba a jiya Talata, kwanaki biyu katal kafin rantsar da Ibrahim Raisi a wani lokaci mai matukar mahimmanci ga Iran da ma gabas ta tsakiya. Kasar tana ci gaba da fama da takunkumin Amurka wanda ya lalata tattalin arzikinta, kana ya haifar da faduwar darajar takardar kuɗin kasar wanda ke shafar Iraniyawa talakawa. Karin mawuyacin hali da Iran ke ciki ya hada da karuwar yaduwar annobar coronavirus, inda hukumomi suka ba da rahoton sabbin kamuwa da cutar da suka kai kimanin mutane 39,000 a jiya Talata, kusan mutane 2,000 fiye da waɗanda aka samu a ranar da ta gabata. A cikin jawabinsa, Ayatollah Ali Khomeini ya shawarci Raisi, tsohon ministan shari'a, da ya karfafa gwiwar talakawan kasar da inganta kuɗin kasar. Shakku game da dawowar sabuwar yarjejeniyar nukiliyar Tehran da ta wargaje a shekarar 2015 wacce ta sassauta takunkumin Iran a madadin takaita shirinta na nukiliya sun zama girgije mai duhu wanda ke tabarbarewa akan gwamnati mai shiga tsakani. Rushewar yarjejeniyar nukiliyar lokacin gwamnatin tsohon shugaban Amurka Donald Trump, wanda ya janye Amurka shekaru 3 da suka gabata, ya yi illa ga gwamnatin shugaba Hussein Rouhani mai barin gado wadda ta ga shahararsa ta ragu. Rouhani ya murtuke fuska a duk lokacin da ake bikin na amincewa. Wasu kungiyoyin agajin ƙasa da ƙasa guda biyu sun ce gwamnatin Habasha ta dakatar da wani ɓangare ko kuma dukkan ayyukansu a halin da ake ciki. Babban jami'in agaji na Majalisar Ɗinkin Duniya ya gargaɗi mahukuntan Habasha cewa zarge-zarge da ake yi wa ma'aikatan agaji a yankin Tigray mai fama da wasu sassan ƙasar yana da haɗari kuma dole a daina. Martin Griffiths ya yi magana da manema labarai a cikin wani sabon yunkuri na neman ƙarin abinci da sauran kayan masarufi zuwa cikin Tigray, inda dubban mutane ke fuskantar yanayin yunwa, kuma ana zargin gwamnatin Habasha ta toshe kafar taimako. Kungiyar likitoci ta Doctors Without Borders da ta hukumar kare 'yan gudun hijira ta Norway, Norwegian Refugee Council, sun ce gwamnatin Habasha ta dakatar da ayyukansu a ranar 30 ga watan Yuli. labaran duniya kuke sauraro kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. Fiye da shekaru biyu bayan rushewar daular da ta ayyana kafawa da kanta da alama kungiyar ta'addanci ta Daesh tana kokarin sake gina sojojinta a hamadar Syria ta wajen amfani da yara 'yan maza da ma kananan yara wanda aka sari aka kawo su a boye daga sansanonin 'yan gudun hijira da ke arewa maso gabashin Syria. Wannan bayanin wanda ya samo asali daga bayanan leken asiri na sojin Amurka wani bangare ne na rahoton da babban Inspector General na ma'aikatar tsaron Amurka ya fitar a jiya Talata kan ayyukan Amurka na kawance a Syria da Iraki. Musamman rahoton ya yi gargadi da cewar duk jerin harhare da sojojin SDF na Syria da ke samun goyon bayan Amurka ke kaiwa IS wanda aka fi sani da ISIS ko Daesh na ci gaba da yin tasiri sosai a yawancin sansanin da kuma ƴancin walwala wanda hakan ya bata sukunin rinjayar yara marasa galihu don ɗaukar su aikin soji. Kungiyar IS ta fi ba da fifiko wajen fitar da yara maza daga waɗannan sansanonin zuwa wuraren horaswa a cikin hamadar Syria, in ji rahoton inda ya kawo bayanai daga hukumar leken asirin tsaron Amurka.
Kaɗan Yusuf zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu Najeriya, inda aka sake yin shigo-shigo ba zurfi ma miyagu masu ansar kuɗin fansa har aka kashe biyu daga cikinsu, sauran kuma suka gudu suka bar ladarsu. Salisu Muhammad Lado gare ka.
Alamar rashin tsaron dai a jihar Taraba ya sake sauye salo, inda masu garkuwa da mutane ba sa jin shakkar kawo wanda suka yi garkuwa da shi kusa da gari domin an san kuɗin fansa. Hakan ya faru ne a ƙaramar hukumar Gasol a wani yanki mai suna Borno Buruburu, inda 'yan sintiri suka yi nasarar sheke biyu daga cikin masu garkuwa da mutanen har lahira, tare da kuma karɓo wanda aka yi garkuwa da shi ba tare da an shiko ko bon sisi ba. Sun koyi wannan nasarar ne sakamakon kwanton ɓauna da suka yi masu garkuwa da mutanen. Muhammad Dallami shi ne jami'in yaɗa labarai na ƙaramar hukumar Gasol a jihar Taraban, shi ne wanda ya shaida mana a kuwa wannan lamarin.
Akwai masu garkuwa da jama'a wanda suka ɗauki wani mutumi a sabon gida a wani ƙauye mai suna Borno Kurukuru. Daga bisani kuma a mutanen yankin sun shegunta masu 'yan dilanti wato 'yan sintiri, a inda aka je domin su kai kuɗin da suka bukata. Daga bisani suka yi kwanton ɓauna a inda suka yi artabu da wa'yanda suka zo karɓan kuɗin, har ma guda biyu suka rasa kansu kamar yadda labari ya tabbata. Yan sintiri ne suka samu nasarar kashe mutane guda biyu daga cikin ɗan garkuwa da jama'a din.
Hakan ta sanya na tuntuɓi rundunar 'yan sandan jihar Taraban domin jin yadda lamarin ya auku. DSP Abdullahi Usman shi ne kakakin rundunar 'yan sandan jihar Taraban, ya koshe damin cewar lallai lamarin ya auku.
Kamar yadda ka tambaya kwarai, lallai akwai faruwar haka. Akwai wani ba Allah mai suna Alhaji Babangida Gambo da 'yan garkuwa da mutane suka garkuwa da shi, wanda 'yan uwansa suka nemi BND ya don aka amso shi daga hannun 'yan garkuwa da mutanen. Sun yarda yin hakan za a ba da 300,000 da su 'yan garkuwa da mutanen, wanda suka yarda cewa za su karɓi wannan 300,000. To nan inda aka za a gamu da aka karɓi wannan kuɗi ne a kan su kofar rago, aka yi nasarar kashe biyu daga cikin waɗannan da suka zo da shi, wanda ya garkuwa da shi shi Alhaji Babangida Gambo. Waɗannan duk dai mazauna garin Borno Kurukuru ne, can yankin Gasol din.
A lokacin da nake hada wannan rahoton, na yi kokari domin jin ta bakin wanda aka yi garkuwa da shin, ya ko tabbatar mun da cewa ba zai samu damar yin magana ba akan wannan lamari. Su ma a nasu bangaren 'yan vigilante na ƙaramar hukumar Gasol, na yi kokari domin ji ta bakin su, sai dai an shaida mun cewar suna bakin daga a cikin daji. Salisu Muhammad Garba, sashin Hausa na muryar Amurka daga Jalingo a Najeriya.
A gaida Salisu, ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Yusuf da kashi na biyu na labaran duniya.
Majalisar Ɗinkin Duniya ta zargi gwamnatin Iraki da azabtar da fursunoni da ake tsare da su a wuraren tsare mutane a kasar. Rahoton na Majalisar Dinkin Duniya ya tabo batun halin da ake ciki a wuraren tsare mutane tun daga 1 ga watan Yulin 2019 zuwa 30 ga watan Afrilu na 2021. An haramta azabtarwa da cin zarafi a karkashin dokar kasa da kasa. Iraki ta amince da babban taron kasa da kasa kan azabtarwa a shekarar 2011, kuma tun lokacin ta kafa dokokin kasa da ke hukunta masu azabtarwa. Matsalar ita ce gwamnatin bata aiwatar da matakin kariya don hana azabtarwar ba, don haka aikin ya ci gaba da faɗaɗuwa a kasar. Wannan kimantawar a cikin rahoton da ofishin kare haƙƙin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya da taimakon agajin Majalisar Ɗinkin Duniya a Iraki ya dogara da shi, da hirar da marubuta suka yi da kimanin mutane 235 da aka hanawa walwala. Mai magana da yawun Majalisar Ɗinkin Duniya, Mata Hurtado, ta ce sama da rabin waɗanda aka yi hira da su sun bayyana da irin yadda aka azabtar da su, musamman wajen amfani da wutan lantarki da sa musu shokin ko kuma sa musu ankwa da ɗaure su a sama. Ta ce wasu da ake tsare da su sun bayyana duka da jami'ai ke yi da bututun ƙarfe. A ƙarshe kuma fadar shugaban Amurka ta White House ta sanar a jiya Talata cewar Amurka ta aika da allurai sama da miliyan 110 na annobar COVID-19 da Amurka ta yi zuwa ƙasashe fiye da 60. A cikin wata sanarwa, fadar White House ta ce mafi yawan alluran an aika su ne ta hannun hukumar lafiya ta duniya wanda ke kula da shirin COVAX, kana da kungiyar tarayyar Afirka da kuma kungiyar haɗakar al'ummar Caribbean. Fadar White House ta ce gudunmawar tana nuna cika alkawali da shugaban Amurka Joe Biden ya yi na ba da alluran rigakafi miliyan 80 ga sauran ƙasashe a duniya, kuma an biya kuɗin alluran ne kan ɗaruruwan miliyoyin ƙarin allurar waɗanda Amurka za ta isar da su a cikin makonni masu zuwa. Sanarwar ta ce gwamnatin Biden za ta fara jigilar rabin biliyan na allurar Pfizer BioNTech zuwa ƙasashe 100 daga cikin ƙasashen duniya masu ƙaramin ƙarfi.
Gaida Yusuf da ya karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, inda ake jin shirye-shiryenmu kai tsaye, inda za kuma a iya sauraronmu ta kafafen Facebook, Twitter da Instagram a duk lokacin da ake so. Yanzu kuma bari mu sake komawa kan rahoto wanda zai sake kai mu Najeriya, inda rundunar 'yan sandan jihar Filato ta sha alwashin kama wasu masu fada aji da aka same su da hannu dumu-dumu a tashe-tashen hankulan da suka faru a sassan jihar. Zainab Babaji, gare ki.
Rundunar 'yan sandan jihar Filato ta ce ta gano wasu shugabanni da aka bada belinsu, ake kuma mika yatsa a kansu kan hare-haren da aka yi a wasu sassan arewacin jihar Filato. Kwamishinan 'yan sandan jihar Filato Edward Ebuka ya shaidawa manema labarai hakan bayan wani taron gaggawa da gwamnatin jihar Filato ta kira don dakile matsalolin tsaro da ya kazanta kananan hukumomin Basa da Riyam a nan jihar Filato. Kwamishinan 'yan sandan na jihar Filato ya ce an jibge jami'an tsaro a wuraren da ake rikicin. Kwamishinan 'yan sandan jihar Filato Edward Ebuka kenan ke cewa za a kama shugabannin.
From government, and some of them have been fingered in these present attacks.
Akwai shugabannai da dama da an bada belinsu ne, kuma wasunsu an mika yatsa a kansu a wannan hare-haren. Kwamishinan yaɗa labarai da sadarwa a jihar Filato Mr. Dan Manjan ya ce gwamnati na iya ƙoƙarinta ya dai rage wa masu aiwatar da hukunci ne su yi aikinsu.
Akwai waɗanda ma har an kama ba wai ganowa kawai ba, an kai su gaban kuliya, an ba da belinsu. kin san yadda harkokin shari'un namu suke a Najeriya, baka da hurumin ka aje mutum in ya fi wasu kwanaki, zaka ga kungiyoyi daban-daban suna hararanka. Zai kawo wani gurin da gwamnati ba abin da za ta iya yi idan kotuna ba su tabbatar da wannan mutum da hannunsa a cike ba. To har yanzu mutanen da ake kama su da irin wayannan da biyu ba hukunta su ba. Wannan alhaki ya rata wuyan yan sanda, ya rata wuyan kotuna.
Mamba mai wakiltar Riyom a majalisar dokokin jihar Plateau, Timothy Danton, yace majalisar ta damu da abubuwan da ke faruwa.
Muna kokari dai mu ga yadda za a yi zama wanda za a tattauna tukuna. Haga yadda za a gane ko menene dalilin wannan abu ko nema sauki.
To ya batun jami'an tsaro fa.
To jami'an tsaro suna da dai kokarin su dai. Amma kwanan baya muna dinga magana cewa mu Aryan ba mu ga kokarin su yadda kaman yadda su jami'an tsaro na Barkin Ladi suke yi ba. Domin sun sami wani Colonel Abdulsalam wanda ya fito da hanyoyi wanda ya kawo zaman lafiya wurin. Amma jiya da na ji shi komandan namu na Riyom ya bani assurance cewa zai yi wani abu a kwanan nan kuma zan gani.
Shi ma mamba mai wakiltar Rukuba Irigwe a majalisar dokokin na jihar Plateau, Musa Aga Aviya, yace in ba a dauki kwararan matakai ba za a samu matsalar karancin abinci nan gaba.
Ana fama da issue na kashe-kashe, issue na kone-kone gidaje, da issue na yayyankan abincin da suke gona. Wannan kin san ya zama matsala ne sosai in ba wa dauke kwararre matakai ba. To akwai alaman na yunwa.
Rikicin na kwanan na tsakanin Fulani da kabilar Irigwe a jihar Plateau ya yi sanadin rasa rayuka, kone gidaje, amfanin gonaki da dabbobi. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
A gaida Zainab, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashirmu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a kodayaushe ake so, za a iya zuwa shafukanmu na internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Baki mai yanka wuya. Jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya ta soma zaben shugabanninta a matakin gundumomi a duk fadin kasar. To sai dai zaben ya bar baya da kura, a yayin da jam'iyyar adawa ta PDP ke ganin ma ya haramta sakamakon hukuncin kotun koli. Jama'a assalamu alaikum. A ranar Asabar da ta gabata ne jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya ta soma gudanar da tarukan zaben shugabanninta, inda ta fara da na gundumomi da kananan hukumomi, wanda kuma ya gudana tare da rahotannin samun cece-kuce da rikice-rikice da dama a wurare daban-daban. To sai dai babbar jam'iyyar adawa ta PDP ta fitar da sanarwa tana gargadin APC da cewa wannan zaben da ma waɗanda take shirin gudanarwa nan gaba a matakin jihohi da ƙasa baki ɗaya duk ba halattattu ba ne a ƙarƙashin kwamitin riƙon ƙwarya na jam'iyyar na ƙasa da gwamnan jihar Yobe mai Malabo ne ke jagoranta. Kakakin jam'iyyar ta PDP na ƙasa Ibrahim Umar Tsauri ya bayyana dalilansu na wannan da'awar.
Mu kalli wancan hukunci na kotu akan zaben gwamnan jihar Ondo. In ka lura abinda hukuncin ya gwada shine inda mu jam'iyyar PDP mun sa Malabo ni a cikin wanda ke kara da yau gwamnan an sallame shi. Wannan shine abinda su lawyers suke ce ma technicality. Domin tsarin mulkin Najeriya sashe na 183 ya faɗi karara cewa mutum ba zai rike mukami nazartarwa ba guda biyu, wanda shine Mai Malabo nake rike da yana executive governor na Yobe kuma yana chief executive na APC. Kaga anan ya kare tsarin mulkin Najeriya ya mai kalan tsaye. sa'an nan tsarin mulkin APC nasu na jam'iyyar su sashi na 17 karamin sashi na 4 ya faɗi karara cewa babu wanda ke iya da ikon rika mukamai guda biyu a lokaci daya wanda suka zartarwa ne amma mai malabu ne nayin waɗannan to kaga idan har wannan ta tabbata wanda kowa ya san haka it means duk abun da mai malabu ne yayi ya zama abun da lawyer ke cewa annulity wato ba zai tsaya ba kenan bayan wannan a yau APC ba ta da executive jiha na national battery ba ta da jiha ba ta da kanun hukumomi to shi kau zabe irin wannan sai an zanna abunda muke ce ma national working committee kuma NEC ta yi approving nashi to yau ba a iya kiran NEC saboda babu membobin NEC din a APC to a ina mai malabu ne ya samu hujja da kwarin gwiwa da doka wadda ta ce zai iya yin waɗannan congresses din ya kare tsarin mulkin Najeriya ya kare tsarin mulkin jam'iyyar shi sa'annan ma ya ma kare tsarin mulki na hankali duk abinda mai malabu ne ya zama kaman ba a yi shi ba in dai za a bi shari'a
to sai dai a martani da jam'iyyar APC ta mayar akan wannan iddiain cewa ta yi PDP ba ta fahimci hukuncin kotun kolin ba a ta bakin ɗaya daga cikin 'yan kwamitin rikon jam'iyyar na mai malabu ne kuma babban lauya Farfesa Tahir Mamman
matsayinmu ne shine ba abin da ya canja mana hukunci wadda kotu ta bayar mun samu nasara a wurin kuma kotu bata ce yanke hukunci akan wani abu wanda ya shafi mu directly ba in ka shiga a cikin harkar rayuwa ka ce kana fargaba wani abu da zai taso to lallai kuwa ba za ka yi aiki din ba so aikin mu yana tafiya zai tafi kuma yadda aka tsara shi za a ci gaba da yin kore
to shin anya jam'iyyar ta APC ba ta fargabar faruwar wani al'amari maras daɗi da watakila kuskure a gudanar da zaɓukan zai iya haifarwa nan gaba
to ba za mu yi fargaba ba don kotu ta riga ta yanke hukunci akan abin da yake gabanta abin da suke kawo zancensa a kai baya gaban mu baya gaban kotu to me yasa za mu fargaba za mu zauna muna tunani mai yiwuwa ai ba aiki akan mai yiwuwa so mu tsaya za mu ci gaba da aiki mu ba wani shakka ba wani fargaba a kai
masani sha'anin shari'a da kundin tsarin mulki barista mai nasarar Ibrahim Kogo Umar ya yi fashin baki akan wannan dambarwa
to wannan shari'a da wannan hukunci da babban kotun koli ta Najeriya ko je kotun Allah Isa wato Supreme Court ta bada ko hukunci ne wanda yake yana da tasiri sosai akan harkokin demokradiyyar Najeriya in ba don dan kyalkyale kadan wanda yake su wadanda suka shigar da kara wato Itayo Jegede suka yi kuskure ba su sanya ba da shi gwamna Akira Delu da ya rasa kujerar shi sakamakon wannan hukunci abinda ba su yi ba shine sun yi kuskure da ba su sanya shi shugaban jam'iyyar APC na riko wato gwamna mai malabu ne a cikin waɗanda suke kara ba wanda da sun yi din da hukuncin ya wargaza abin don abin da ya fito da bayani shine idan mutum yana rike da wani mukami na gwamnati wato mukami kamar gwamna kenan ko huduma ko wani irin mukami ne na nadawa ne ko na zabe ne to a daidai da kurmi sashe na 183 na 1900 tsarin mulkin na 1999 to ya haramta miji rike duk wani mukami kuma zai rike musamman ma idan mukamin ya shafi wani alfarma ta albashi ko kuma ta takardar dauka aiki ko kuma wani abu to saboda haka wannan shine sai ba su sanya shi gwamna mai malabu ne ba wanda da sun sanya shi a ciki to labuda da duk wasu abubuwa ko kuma wasu matakai da jam'iyyar APC ta dauka da abubuwan da take shirin dauka a nan gaba to zai kai ga ya zama rusashe, ya zama haramtacce tunda sun yi ne a karkashin shugabanci wanda ta fuskar doka baya da tagomashi ko kuma matsaya. To amma duk da tunda yake ba su sanya ba, to ya tsaya haka. Sannan idan aka yi la'akari kuma da shi hukuncin ita babbar kotu din, wato ta ƙara ƙaifi ko kuma ta ba da makamai ga waɗanda suke suna adawa da shugabancin shi mai malabuni ko kuma tsarin yadda aka yi ma aka ce shi a matsayin shi na gwamna ya zama mai riko. To wannan ya ba su ƙaimi na cewa za su iya zuwa su kalubalance shi a kotu, domin idan muka la'akari da sashi na 17 na tsarin mulkin jam'iyyar APC, to duk wani wanda yake yana riƙe da mukamin gwamnati ko kuma mukami na nadawa, to an ce ba zai iya riƙe wani mukami na shugabancin jam'iyya ba. Kuma karkashin hurumi na 25 na tsarin mulkin jam'iyyar APC, shi abinda ya kamata a yi shi ne sai a yi kokari shi shugaban jam'iyyar APC ko kuma 2-3 na 'yan majalisar gudanarwa na jam'iyyar APC sai su amfani da wannan hurumi na sashe na 25, sai su kira taro, sai a zo a yi maza a duba wannan domin a yi gyare-gyaren da ya kamata. Kar a ci gaba da fara waɗannan tare-taro da ake yi na matakai na mazaɓa ne zuwa jiha har zuwa na tarayya, a zo a zaɓi shugabanni kuma kotu ta ce a'a, duk zaɓen da aka yi zaɓen banza ne, saboda tun farko shi kan shi shugabancin na jam'iyyar wanda yake ƙarƙashin gwamna wanda yake na rantsatsen shugaba ne kuma na an sa albashi da sauransu, za a zo a haramta wannan. To kaga maimakon abu wanda yake daga baya a zo a yi fargajaji, gara jam'iyyar APC ta yi gyaran da ya kamata ta yi, ta kira taro ɗinta a zo a yi wannan gyara ɗin, yi abin da ya kamata daidai da doka, ko kuma yi amfani da hurumi na sashe na 13 na tsarin mulkin jam'iyya wanda yake za a iya amfani da shi, wato a kira amintattun jam'iyya, iyayen jam'iyya, wato board of trustees wanda shugaban ƙasa mana cikin su, a kira a sake duba wannan abu, a hanzari a yi gyaran da ya kamata don a yi abu wanda yake da inganci ta fuskar madogarar doka.
Yayin da muke kokarin hada wannan shirin, sai ga labari da dume-duminsa da ke bayyana cewa wasu shugabanni 7 na jam'iyyar PDP na ƙasa sun yi murabus daga mukamansu. Shugabannin da suka yi murabus sun hada da mataimakin sakataren kudi, mataimakin mai ba da shawara kan sha'anin shari'a, mataimakin sakataren watsa labarai, mataimakiyar shugabar mata, da mataimakin sakataren tsare-tsare na jam'iyyar na ƙasa, waɗanda suka ba da dalilin cewa an maida su saniyar ware a sha'anin tafiyar da jam'iyyar. Za mu bi kadin wannan al'amari domin kawo muku cikakken bayanai a shirinmu na gaba. Yanzu kam muna godiya ga wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda. Cuba Hero Dodo ne ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyinna ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka.
Da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma a taƙaice.
Shugaban addini a Iran ya bayyana goyon bayansa a hukumance ga ɗan gaban goshinsa mai tsatsauran ra'ayi a matsayin shugaban ƙasa na gaba a jiya Talata, kwanaki biyu kacal kafin bikin rantsar da Ibrahim Raisi a wani lokaci mai mahimmanci ga Iran da ma gabas ta tsakiya. Wasu kungiyoyin agajin ƙasa da ƙasa guda biyu sun ce gwamnatin Habasha ta dakatar da wani ɓangare ko kuma dukkan ayyukansu a halin da ake ciki. Babban jami'in agaji na Majalisar Ɗinkin Duniya ya gargaɗi mahukuntan Habasha cewa zarge-zarge da ake yi a kan ma'aikatan agaji a yankin Tigray mai fama da waɗannan matsalolin abu ne da ke cike da haɗari, kana dole ne a daina. Haka zalika an ji cewar fiye da shekaru biyu bayan rushewar daular da ta ayyana kafawa da kanta, da alama kungiyar ta'addanci ta Daesh tana kokarin sake gina sojojinta a yankin Siriya.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Amma idan Allah ya kai mu, an jima da hantsi karfe 8 agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi, wato 7 kenan agogon Ghana, za mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu a madadin Yusuf Aliyu Harande da ya tani gabatar da shirin, da Chuba Hero Dodo ne da ya hada, sai kuma injiniyanmu na yanzu, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fatan alheri. Wassalam.